controversy.
Your voice of America, direct from Washington.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da subahin yau. Da fatan an waye gari lafiya. Sunana Aisha Mu'azu tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a wannan shiri na safiyar yau Juma'a 21 ga watan Yuli da shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, ga Maryam da kanin labaran.
To Aisha, jama'a Amurka sun ce har yanzu Koriya ta Arewa bata mayar da martani ba akan kokarin da suke yi na tattaunawa da ita game da makomar wani sojan Amurka da ya tsallaka yankin iyakar da ta raba Koriya ta Arewa da Koriya ta Kudu. Kwanaki biyar bayan da 'yan sandan da'a na Iran suka koma aiki akan titina don ci gaba da aiwatar da dokokin sanya hijabi na dole. Babban jami'in 'yan sandan Iran ya bayyana matakin a matsayin mai kyau. Kwararru a fannin kare haƙoƙin bil'adama da ƙungiyoyi masu zaman kansu da yawa sun buƙaci shugaban hukumar kare haƙoƙin bil'adama a Majalisar Ɗinkin Duniya da ya sa baki don hana aiwatar da hukuncin kisa akan wani shahararren ɗan damben boxing na ƙasar Iran.
To kanin labaran kenan aka saurara. Idan muka leƙa ɓangaren rahotannin kuma, za a ji yadda al'ummar jihar Maradi a ƙasar Nijar suke kokawa da cire tallafin man fetur da gwamnatin Najeriya ta yi. Ko ina dalili?
Dan jarida, saboda Allah mu masu sai muna ɗanɗana kuɗa matsakani da Allah. Wannan jene tallafin mai da shugaban ƙasar Nijeriya ya yi kama mu shi Mutani Sala.
Sannan kuma za a ji yadda hukumar gudanarwa ta asibitin koyarwa ta Maiduguri ta yi murnar cika shekaru 40 da kafuwa. Kamar kullun a rana irin ta yau Juma'a, muna tafi da shirin manuniya wanda Isa Lawal Ikra ya shirya kuma zai gabatar. Amma kafin mu kai ga duka wannan, sai bayan Maryam ta karanto mana kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. Jama'a Amurka sun ce har yanzu Koriya ta Arewa bata mayar da martani ba akan kokarin da suke yi na tattaunawa da ita game da makomar wani sojan Amurka da ya tsallaka yankin iyakar da ya raba Koriya ta Arewa da Koriya ta Kudu, duk da cewa an umarce shi ya komo Amurka domin fuskantar ladabtarwa kuma a sallame shi daga bakin aiki. Saboda da wasu dalilai da ba a sani ba, Travis King ya shiga cikin Koriya ta Arewa a yayin da yake tare da wasu farar hula 'yan yawon bude ido a yankin iyakar a ranar Talata, kwana guda bayan da ya kamata ya bar kasar ya zo wani sansanin soja da ke nan Amurka. A makon da ya gabata ne aka sako King, dan shekaru 23, daga wani gidan yari na Koriya ta Kudu bayan ya kwashe kusan watanni biyu a can saboda laifin cin zarafin wani. A ranar Laraba, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta faɗi cewa jami'an hukumar tsaro na Pentagon sun yi ƙoƙarin tuntuɓar takwarorin aikinsu na Koriya ta Arewa ba tare da samun nasara ba. A baya dai, jami'an diplomasiyya ƙasar Sweden sun saurari batutuwan Amurkawa a ofishin jakadancinsu game da Koriya ta Arewa, amma rahotanni sun bayyana cewa ba su koma ƙasar ba tun lokacin da Pyongyang ta umarci baƙi su fice daga ƙasar a farkon ɓarkewar annobar COVID-19. Kwanaki biyar bayan da 'yan sandan da'a na Iran suka koma aiki akan titina don ci gaba da aiwatar da dokokin sanya hijabi na dole, babban jami'in 'yan sandan Iran ya bayyana matakin a matsayin mai kyau kuma wanda ba za a sauya ba. A wani taron manema labarai a Lardin Carmen a jiya Alhamis, shugaban 'yan sandan Ahmad Reza Radan ya bayyana aikin sa ido akan matan da ba sa sa hijabi a matsayin ibada da kuma bin doka. A halin da ake ciki, babban alƙalin ƙasar Iran ya yi kira ga ɓangaren shari'ar ƙasar da ya naɗa alƙalai na musamman da za su duba shari'ar da ta shafi aiwatar da dokar sanya hijabi. Aikin 'yan sandan na da'a a kan tituna ya ragu sosai tun bayan zanga-zangar nuna adawa da gwamnati a faɗin ƙasar da aka shayi sakamakon mutuwar Masa Amini 'yan shekaru 22 a hannun 'yan sandan a shekarar da ta gabata. 'Yan sandan na Iran sun kama Amini ne bisa zargin bata sanya hijabi daidai ba. A wani lamari daban kuma, kwararru a fannin kare haƙoƙin bil'adama da ƙungiyoyi masu zaman kansu da yawa sun buƙaci shugaban hukumar kare haƙoƙin bil'adama a Majalisar Ɗinkin Duniya ta OHCHR da ya sa baki ba tare da ɓata lokaci ba don hana aiwatar da hukuncin kisa akan wani shahararren ɗan damben boxer na ƙasar Iran da aka yanke masa hukuncin kisa saboda rawar da ya taka a zanga-zangar da aka yi shekarar 2019. Wannan kiran na zuwa ne bayan da aka tabbatar da hukuncin akan Muhammad Javad a ranar Laraba kuma aka kai shi wani keɓaɓɓen wuri a gidan yaron wakila Bad a birnin Mashhad inda ake tsare da shi a cewar wata wasiƙa da aka aika wa shugaban hukumar OHCHR Volker Turk a cikin dare. Muna neman ka gaggauta sa baki don ceto rayuwar Muhammad Javad, fursunan siyasar Iran, a cewar wasiƙar wacce wasu 'yan rajin kare haƙoƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa da ƙungiyoyi 85 suka sanyawa hannu. Wani tsohon shugaban kotun duniya ta ICC da wasu jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya na yanzu da na baya su 19 da tsofaffin ministocin gwamnati da kuma wasu da suka samu lambar yabon Nobel Laureate su 7 na daga cikin waɗanda suka rattaba hannu akan wasiƙar da kamfanin dillancin labaran AFP ya gani. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Nan ba da jimawa ba muryar za ta karanto mana sauran labaran. Yanzu dai ga rahotonmu na farko mai cewa asibitin koyarwa ta jami'ar Maiduguri ta yi wa majinyata maza da mata da ma ƙananan yara masu fama da cututtuka daban-daban daga lungu da saƙo na jihar Borno fiye da 1,000 aikin tiyata kyauta domin murnar cika shekaru 40 da aka kafa asibitin. Ga dai Haruna Dauda Biyu da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Wannan aiki dai na zuwa ne a daidai lokacin da asibitin ke cika shekaru 40 da kafuwa. An dai kafa wannan asibitin ne tun a shekarar 1983 da kuma yanzu haka ke samun majinyata daga dukkanin jihohin ƙasar nan hada da makwabtan ƙasashe da suka hada da Nijar da Chad da Kamaru da kuma Central Africa. Wannan asibiti ta gudanar da aikin fidin fiye da mutane 1,000 ta kuma raba magunguna kyauta fiye da mutane 5,000 a unguwanni biyu da ke cikin garin Maiduguri ya hada da Gonge da kuma Kalari wanda dukkaninsu suka fuskanci wannan matsalar na rashin tsaro na kuma ziyarci asibitin inda suka tauna da wasu da ake shiri shiga da su aikin fidan ga kuma abin da suke cewa
Mohammed Shetima prostate enlargement ne yake damuna been suffering wannan since 2014
to wani kudi da aka karba hannun
ka ko ba karba ba kyauta za a yi mu
Ibrahim Mohammed
to da shi ka zo kai maza na kai ko
sosai
kyauta ne za mu ko an karbi wani abu
ba kyauta ne za a yi mun ba ma ni kadai ba ma mun ci gajiyan wannan abin fiye da mutane 15 a iya yankin angonmu ma kawai
sunana Malam Salisu Badamasi ne ma nazo za a yi mun wannan aiki
me yake damun naka
hayaniya ne
kuma kun tun shekara nawa kana fara wannan hayaniya
ai ya kai shekara 16 ina tare da
kai akwai wani abin da ka nema
ko kobo duk wani zirga-zirga da muke ba wani wadar yake mu ba ko kobo
Professor Suleiman Aliyu shine shugaban likitoci masu gudanar da wannan aikin fida
farko dai mun ga mutane 450 rana ta farko kenan waɗanda muka gani rana ta biyu mun ga mutane 600 kuma muka jaddada masu cewa tiyatar nan da za mu yi masu kyauta ne don muna murna cewa wannan asibiti ta yi wannan tsawon lokaci har shekara 40 muka ga ya dace mu ma mu taimaka ma mutane akwai mata da yara da manya duka kuma soma don ranar litinin talata laraba alhamis zai kare
shi ko Professor Ahmed Hijo shine shugaban asibitin koyarwa na jami'ar Maiduguri ga kuma abin da
They share the operating theater in the surgery department, so we decided to build.
Yace mun yi gine-gine da dama a cikin wannan asibiti kuma ko wannan ɗakin tiyata da suna gudanar tiyata ne in an fitar da wannan sai a sa wannan amma yanzu yana iya ɗaukar mutane da yawa don mun sake fada da wurin da zai dauki marasa lafiya da ake yi wa wannan aiki ba guda ɗaya muke da shi ba.
Everything revolves around funding. We need to invest on our.
Professor Aishiju yace akwai kuma matsala na ƙarancin kuɗi da muke fuskanta don komi da komi da ka gani yanzu ya shafe kuɗi don akwai bukatun gasar harkokin kiwon lafiya ko da shege a yanzu gwamnatin tarayya ita take biyan albashin ma'aikatanmu da wasu manyan ayyuka yace idan muka duba yadda farashin abubuwa suka tashi a waje mun san matsalan tattalin arzikin jama'a da suke fuskanta don haka ko bukatun agazawa harkokin kiwon lafiya
million and our IGR, the whole of it is no more than 14 million.
Yace batu na biyu akwai matsalar wutar lantarki. Nan kamfanin wutar lantarki suna kawo mana bill din naira miliyan 39 kuma kudaden shiga mu gaba daya bai wuce biliyan 40 ba. Dan haka ba mu da wani raran kudi.
I think governments should look at the effect of the fuel subsidy.
Yace ya kamata gwamnati ta duba bacin tura tallafin man fetur. Ya kamata wani bangare ya tafi harkokin kiwon lafiya dan ina gari zai taimaka. Dan wannan ya shafi abubuwa a kasuwanni da kuma farashin kobi da komi. A cewar shugaban asibitin koyarwa na Jami'ar Maiduguri Professor Ahmed Ashijo Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda Biyu. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga Maryam da ƙarshen labaran duniya.
Yanayin danniya da ake wa kafafen yada labarai a kasar Belarus yayi muni sosai har ta kai ga yanzu hukumomi na auna mutanen da suka taba yin aikin jarida a cewar masu sharhi kan kafafen yada labarai. Waɗannan kalaman na zuwa ne yayin da a wannan makon hukumomin kasar Belarus suka kai samani a gidan Ihar Karnai wani tsohon dan jaridar kafar yada labaran RFERL suka kuma tsare shi. Diyar dan jaridar Polina ta fadawa kafar yada labaran RFERL cewa hukumomi sun kai samami a gidansu da ke Minsk babban birnin Belarus a ranar Litinin suka kwashe wayoyi da kwamfutocin gidan da ka ba a dai bada wani dalili ba na kaman ko kuma kai samaman kuma an kai Karnai cibiyar tsare mutane ta Okrastina. Karnai shine dan jarida na baya-baya da aka tsare a Belarus. Tun daga shekarar 2020 hukumomin kasar sun dauki tsauraran matakai akan kafafen yada labarai masu zaman kansu da kuma yan adawa biyo bayan zanga-zangar da aka yi bayan zaben da shugaba Alexander Lukashenko yayi kirarin lashewa. Akalla mutane 9 sun mutu wasu da dama kuma sun jakkata a lokacin da wani bom ya tashi a wani kauye dake arewa maso gabashin kasar Congo a cewar wani jami'in yankin ajiya Alhamis. Bom din ya tashi ne a yankin gabashin Rushuru da yammacin ranar Laraba abinda Isaac Kibira mataimakin gwamnatin lardin ya fada kenan. Wani dake cikin kungiyar yan bangan kauyen a yayin da yake kokarin tantance wani abu da ya gani a kasa a lokacin ne bom din ya tashi a tsakiyar kauyen kuma nan take ya mutu tare da farar hula guda 8 dake kusa. Nan take dai ba a san wanda ya dasa bom din ba ko da yake jami'ai sun ce an gano shi ne a wani yanki da yan tawaye suka kutsa a kwanan nan. Kibira ya kuma ce wani sashi na dakarun yankin gabashin nahiyar Afirka da aka tura wurin sun kai daukin gaggawa. Jami'an lafiya a yankin sun ce an kwantar da waɗanda suka jakkata a wani asibiti domin yi masa jinya.
Maryam Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu za mu koma taskar rahotanninmu wanda zai kai mu makwabciyar Najeriya Niger, inda talakawa a Maradi suke kokawa da tsadar kayan masarufi da ba su taba gani ba ko da ko a lokacin bukukuwan sallah, lamarin da wasu 'yan kasuwar ke dangantawa da cire tallafin man fetur da gwamnatin Najeriya ta yi. Tuni da 'yan kungiyar farar hula masu yaƙi da tsadar rayuwa suka yi kira ga gwamnatin kasar ta Niger don ta shigo ta duba lamarin. Daga Maradi ga Mansur Sani dauke da ci gaban rahoton.
Tashin goren zabin da kayayyakin abincin suka yi irin su shinkafa, masara, yero da sauran ababen bukatu irin su sabulun wanki da omo har ma da iccen toyawa abinda yasa talakawa masu dan karamin karfi ko kawa.
Ni Aminatu Usman Ahsanan Gambu haci wannan shekara ya mamma cari 160 wani wuri da 70 masara ita ma shinkafa 20 ga sabulun wanki ga shinkafa kilo 100 wata gumiya 9 yanzu ma ta gumiya 900 ba kadago take hatta gishirin miya tsada gariya da wani oman wanki wanga sabuni dala 80 yake wanda muke saye 45 tun da muna da iyali 8 7 10 haki komi da aka sani ya tsada
idi mai madara ne tun daga tsakai gaskiya dan jarida saboda Allah mu masu saye muna dandana kuda matsakani da Allah wannan jene tallahin mai da shugaban kasar Nigeria eh kamar mu shi mu dai sala bisa gwamnatin mu dan Allah su tausaya mana gaskiya nan wurin talakan Nigeria an kaje kai yana kuka to matsala ta kai matsala
wannan tsadar kayayyaki na ɗaya daga cikin abubuwan da suke sanyawa hatta wajen masu saida cimakar cinkoson jama'a na ci gaba da ragewa inda su kansu masu saida kayayyakin suke nuna cewa ba daga wajen su bane hasali ma abin na ci gaba da kawo masa rashin cinaki
sunana Mamman Sani Isa ne kasuwancin sai da masara da shinkawa maradi mutane sun yi kokawa da yanda masara ta tashin goren zabo bisa shinkawa tunda tiya ana saida ta dala 115 yanzu gashi masara har ta kai dala 170 hajji kaba 20 na sefa rashin kaya ba su shigowa daga Kotonu a Nigeria har da jaye tallahi na mai a can kasar Nigeria shi ya kawo haka tsadaka saboda ana dauko maka nan naira 960 yanzu sun maida shi naira sai ya kai 2000
eh ni Alhaji Salisu ne masara nan wajen Hilon Kokowa to wannan kaya karin kudin su ba daga remu bane lokaci ne shekara ce ta zo da wanga yanayin yanzu wani kana bashi ne sai ya dan bugo ya kawo ma kudi to yanzu da mun san dukkan ana ta haya ne cikin sai a hankali to yanzu ga kaya da ta karu wani in ya amsa an yi tahi to kayan ka ganshi ko kuma sai don lokaci
ana kugan targade
sai ga kariya
shin komi kungiyoyin farar hula ke yi domin nemawa talaka ta sassaucin wannan matsi lauli bube na kungiyar rotap rashin jihar Maradi
kusa kai ga tsadar rayuwa saboda talaka abinda ake iya mishi shine a kiyaye mishi halin da za ya kai shi wani wuri inda sai ya rasa darajar shi kira ne zani ga hukumomi musamman ma ga shugaban kasa matakin ne wanda ake doka sun san su domin a rage ma ɗan kasa tsadar rayuwa yana da kyau a gaugauta doka wannan matakin ne saboda hali ake ciki wanda in an kai sake sai ta mai damu ga tambayar wa'ansu kasashe cewa su kama mana domin mu kiyaye mu kasan mu wa'ansu abubuwa kamar su yunwa da sauransu matakin ne ya kamata gwamnatin Niger ya doka kuma ya doke su da wuri ka ayi kariya bayan bugu kamar wanda Bahaushe yake ci
la'akari da haka ne yasa hukumomin na Maradi suka fara daukar matakin kawo abinci domin tsaidawa al'umma masu karamin karfi a cikin farashi mai sauki Mansur Sani muryar Amurka daga Maradi jamhuriyar Niger
a gaida Mansur Sani da wannan rahoton to kada a sha'afa ana sauraron waɗannan shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31 yanzu ga shirin mu na gaba
Majalisar kasa ta fara daukar dumin dora tukunyoyin bukatu kashi-kashi.
Batun yau suke irin wannan abun ba. Kashe-kashen da suka yi tsakanin bodar Jibiya da ta daura Allah kadai san iyakarshi.
Shin zai yiwu cikin lami lafiya a bada aiki irin wannan mai hakudan kudi mai yawan gaske? Yau shekara 17 ba a kammala shi ba kuma an rasa wanda zai magana.
Game da salon kamun ludayin gwamnatoci kuwa masana ne ke cewa wasu fa sun fara kamun gwamnatin da kaushi-kaushi.
Za ka ga ana fama da irin wannan a Kano. Ana fama da irin wannan a Zamfara, ana fama da irin wannan a Sokoto, ana fama da irin wannan a Benue. Saboda haka idan ba an natsu to sai izo i kai mutane wato ramin da muke ganin da cewa ba za a iya fita ba.
To ko me masana tattalin arziki ke cewa game da farashin man da ya kara tashi?
Karin man da aka yi a Najeriya a kwanan nan wato abu ne da ake ganin cewa dama shi duk lokacin da aka ce a bar kasuwa ta halinta to ita kasuwa dama ba a ganin ta. Waɗannan manufofin dama manufofi na jari hujja ne wanda dama shi mai karfi kala karfi ke talaka kuma yana kara zama talaka.
Waɗannan ba so mun taumaka tattabo cikin tarin murya da za ku za ciki wannan shiri na manuniya mai sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa cikin sabon shirin manuniyan da masu aro ke cewa yana ta ƙara armashi. Shiri na 127 cikin jerin shashiren manuniyan da ke son ganin al'umomi na ci gaba da samun tagomashi. Me yiwa kuma tafiyar ta tso tagomashin ce ta sa wasu sabbin ƴan majalisar ƙasa suka fara kai kokon bukatar mutanen su da suke ganin sun yi laushi. Domin kuwa dan majalisar gilan tare Nigeria Honorable Yusuf Shitu Galambin jihar Jigawa ya tashi gaban majalisar yana bayyana jinkirin jan kafa akan hanyar Kano zuwa Maiduguri da yace a gaskiya abun akwai ban haushi.
Mu abun bace rama anan shine su kamfanin da suke wannan aiki gaba ɗaya ma sun kwashe kayan su yau ba masa wajen aikin nan. An ba da wannan aiki yau shekara 17. Mun sani ga wani ta biya kuɗi ba kudin kuɗi masu yawan gaske don ganin cewa an gama wannan aiki. Amma har yanzu yau idan ka wuce guduru kafin ka je ga tashi hankali. In ka wuce ga kafin ka je shawarin shi ma hanyar ba ta da kyau. Sai muke tunanin shin zai yi cikin lami lafiya a bada aiki irin wannan mai hakudan kuɗi mai yawan gaske. Yau shekara 17 ba a kammala shi ba don kun gila kuma ya kwashe kayan sa ya bar waje kuma an rasa wanda zai magana. To wannan shine ya samu kawo nan kudiri ga majalisa don majalisa ta bincika shi me ya faru, laifin nawa ne. To majalisa ta amince za a kafa komiti da zai bincika dalilin watsar da aikin domin ga shawarar tabbatar wannan aiki ya kammala.
Shi ma dai sanata Abdulaziz Yar'Adua na jihar Katsinawa ya yi koke akan harbarban da ake zargin jami'an hukumar custom na yi cikin fushi.
Abinda ya jawo hankalina shine na samu labari chief of staff na gwamnatinmu ya wuce su mutanen nan na customs zuwa Kaduna kurin sai suka bude mishi wuta tare da iyalin shi da kuma masu tsaron shi. Wannan abin shi ya jawo hankalina na gaba da cewa domin ba tun yau suke irin wannan abun ba, kashe-kashen da suka yi tsakanin bodar jibiyar da ta daura Allah kadai sun iya kashi. To ganin haka ne ni a matsayina na tsohon soja na sani cewa in dai aka baka wato training na rike bindiga to wajibi ne kuma a koya maka yadda za ka yi amfani da ita. Na farko dai idan ba kai kanka rayuwarka za ta salwanta bane ko kuma wanda ka tsaida yana da ko bindiga shi yana son ya kashe ka bane to bai kamata kai halmi ba. To shi yasa na ga wajibi ne in kawo wannan kuduri a majalisa wanda kuma kun ga mafi yawancin sanatoci waɗanda suke da bodoji a bangaren su sun fito sun yi magana kuma sun nuna goyen bayan su ga wannan kuduri da na kawo kuma su ma sun nuna ɓacin ran su sun kuma faɗi irin mutanen da aka kashe a bangarorin su. To babban abu dai shine muna son lalle wannan abu da ya faru jami'an customs su yi bincike a gano su wane ne a kuma yi musu shari'ar da ta dace.
Kin bayan rantsar da sabbin gwamnatoci a Najeriya wasu ke ganin akwai waɗanda suka fara salon gwamnatin da alamar kaiwa ƴan adawa naushi. Sanata Mas'ud El Jibril Doguwa ya ce ai alamu sun nuno su gwamnoni sun fara mulkin da ganin kyashi.
Kamun ludayin gwamnati a wajen mu zuwa yanzu wani abu ne wanda yake tayar da mutane hankali. Babu wata gwamnati musamman in dauko maka ta jihohi da ba a korafi da ita ko dan watakila mewa ne abin da aka fara mummuna daga farko ya ba da kyakkyawan sakamako daga ƙarshe Allah masani. Amma dai zuwa yanzu ban ga wata jiha da zaka je ka tarar babu waɗansu rigingimu wanda inda so samu ne bai kamata a kawo waɗannan rigingimu a wannan lokacin ba. Idan kuma ka zo ka ɗauko gwamnatin tsakiya gwamnatin tarayya ita ma haka ne. Kar ka manta maganar harkar man fetur da maganar wahala irin ta rayuwa a jikin mutane da hauhawar farashin kayayyaki wanda duk lokacin da ka tashi da safe zuwa yamma sai ka je ka tarar da wani abu ya tashi.
Amma menene kake ganin ya sababa wannan yanayi na kamun ludayin gwamnatoci musamman a matakin jihohi? Misali
mafiya yawa gwamnatocin da suka shigo yanzu an samu canjin gwamnatoci. Za ka ga ana fama da irin wannan a Kano, ana fama da irin wannan a Zamfara, ana fama da irin wannan a Sokoto, ana fama da irin wannan a Benue. Saboda haka idan ba an natsu an gani ba to sai izo ya kai mutane wato ramin da muke ganin da cewa ba za a iya fita ba.
Game da maganar ƙarin kudin man fetur a Nigeria kuwa masani kan tattalin arziki Dr. Ismail Muhammad Ancauna ke cewa ai da ma ɗaya daga cikin shika-shikan jari hujja shine na sama ya danne na ƙasa koda ko zai ta faman numfarfashi.
To wannan ka'ida ce dama da take ta harkan a jari hujja. Wato shi wannan tattalin din yana daga cikin abubuwan da aka ce ayi kuma gwamnatin Najeriya tana aiwatar da shi. Ɗan kalori tun daga zuwan gwamnatin shugaba Buhari abubuwan da aka dinga yi kenan. Gwamnatin Buhari ta ci bashi har ya wuce kima. To kuma duk Sukan nan akwai ka'idoji irin na wannan magana cewa a cire tallafi, a kare haraji da sauransu. To waɗannan manufofi ne dama na neoliberal economics, wato harka na jari hujja, wanda dama matuƙar ƙasa tana bin su, ba yadda za ta yi dole ta kula kanta za su sha wahala. Waɗannan manufofin dama manufofi na jari hujja ne, wanda dama shi mai ƙarfi kare ƙarfi yake talaka kuma yana kare zama talaka. Kafin gwamnatin ta zauna ta fito da waɗansu manufofi da kila za a samu sauƙi, al'umma sun sha wahala. Wato ƙarin man da aka yi a Najeriya a kwanan nan, wato abu ne da ake ganin cewa dama shi duk lokacin da aka ce a bar kasuwa ta yi halinta, to ita kasuwa dama ba a ganin ta. Shine ake ganin cewa mai ya ƙara a kasuwan duniya, don haka bari su ma waɗanda suke shigo da mai su ƙara. Sannan na biyu, faɗuwar darajar naira. Yanzu kasuwan ne aka ce naira ta nemo kanta kima a kasuwa, don haka hanyar neman kima kenan, ya zama ajiyar nan naira ta kai naira 850. To kuma su waɗanda suke shigo da man nan sai sun nemi dola, naira suke saidawa su sai dola su shigo da man su. To a irin yanayin wannan, to zai kasance dama farashin naira ya faɗi, don haka idan suka shigo da mai daga waje zai zama farashin shi ya yi tsada. To waɗannan abubuwan guda biyu suna cikin abubuwan da suka sa farashin shi wannan mai ya ƙaru, wanda kuma bamu ga komai ba. Matuƙar dama Najeriya ta cigaba da ba jari hujja bori kai yana hawa, to ɗan Najeriya sun dinga wahala kenan, har sai an kai mutane sun zama sun shiga wani hali.
Sai dai kuma su ƴan adawa a jihar Jigawa irin honorable Nasiru Garba Dantiye baje buhun buƙatar bayyana musu halin da aka karɓi gwamnati, suke suna masu cewa ko da ba a musu bayani yanzu ba, to a gaskiya suna bumbashi.
Har yanzu ba magana da muke yi a jihar Jigawa, mai girma gwamna bai fito ya mana bayanin cewar ga abin da ya gada ga tsohuwar gwamnati, bashi da dukiyoyi na gwamnati, domin mu san halin da ake ciki, domin mu sa rai akan abubuwan da muke ganin matsalolin mu gwamnati za ta mana.
Amma baka ganin cewa tunda gwamnatin jam'iyya ɗaya ce ba buƙatar ai wannan misali dalla-dalla din?
Idan gwamnati ɗaya ce duk ƴan jiga ƴan jam'iyya ɗaya ne, wannan magana ce ta haƙi. A baya akwai ƴan jam'iyyar APC wanda suka yi zarge-zargen cewar akwai wasu maƙudan kuɗi da aka ware, aka ce za a sai motocin nan, babu motocin nan, babu kuɗin, ya aka yi? Kaga inda an zo a mana bayani an ce ga abin da aka gada, ga abin da aka gada, ga abin da aka gada, za mu iya duba a nan mu ga cewar gaskiya ne motocin nan suna nan, gaskiya ne kuɗin nan an ɗauke su. Wannan magana ne haƙi, ba magana ba ce ta jam'iyya, magana ce ta haƙi da jaha, ba na tsohon gwamna ba, ba na sabon gwamna ba. A dokar Najeriya babu damar a ɓoye mana abin da ya shafe mu, a fito a mana bayani.
Batutuwan da za mu iya baje muku kenan cikin wannan shiri na manuniya, sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkan masu dafifin dafe mu dafin iko cewa kwanakin da aka keɓe musu fasa na ƙara ƙarewa, tunda dai duk ranar da ta wuce babu damar a sake tushi. Domin kuwa daga juma'a nan ma dai saura kwanaki 1,407 ne su yi sallamar sakin kujerun da suke ganin suna da taushi. Kuma a madadin dukkanin waɗanda sukan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri, ya zo muku musamman dai abokan aiki irin su Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da miliyoyin da koda mun ɗora tukunyar manuniya sai mun jira su don su ke kawo makamashi. Ni Isa Lodi Karan da kan shirya gabatar ne nake cewa sai kowane mako idan Allah ya sake sada mu a cikin sabon shirin na manuniya.
To a gaida Isa Lawal Ikara. Wannan ne kuma ya kai mu ga shirinmu na gaba.
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala bi ihsani ila yawmid din. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Mu'az Sulaiman Maiga, limamin masallacin Darul Kitab was Sunna daga Sawa Bakumasi, Ghana. Nasihar mu ta ranar Juma'a yau shine batun haƙƙi. Musulmi kana da haƙƙoƙi masu yawa da musulunci ya wajabta, da don wanka musulmi akanka naga ciki. Izan baka da lafiya ya kawo maka ziyara naga ciki. Izan ya gayyace ka wurin walima aure shi muddin babu haramu a wurin kaje, naga ciki. Izan baya da lafiya kai kokari ka kai mai ziyara, naga ciki. Izan ya atishawa kai kokari ka ce mai yarhamukallah, naga ciki. Kuma izan kaji biyar baya da lafiya kai kokari ka kai mai ziyara, ko daga hospital ne ko gida, naga ciki. Kuma izan ya bar duniya kai kokari ka bata harkokin ka, saboda ka saya kai sallan janazar shi. Kar mu je kuma hankalin mai bamu a'a musulmi kawai ke da wannan, a'a addinin musuluncin mu ko dabba ya nuna irin zamantakewa da zai da dabba, ta haka addini ya nuna. Akwai hadisi kan al-Bara ibn Azib da ke nuna mana annabi sirara bin ta Allah tabbata gare shi, an karanta da abubuwa da dama. Na ga cike cewa me annabi ya ce wa nasr al-mazlum, kai kokari duk wanda aka zalunce, mana kai kokarin kai ka taimaka mai, ka taimaka mai. Ta haka ko wanda ba musulmi ba, wanda kai da shi ke zamantakewa cikin anguwa, kuke aiki waje guda, kuke huddawa na yau da kullum, karka yadda a zalunce shi ko ba musulmi bane, ka nuna mai mahasin al-islam kyawawan tabi'un musulunci. Wannan wani abu ne da yake da shi a kanka, kai kokari kuma karka mai sata, kai kokari karka mai zamba, ko da ma ba musulmi bane, kai kokari ka samu mai magana, kuma kai kokari karka yadda a hada kai da kai kuma a musguna mai, kuma mu kokari wan falon manzon Muhammadu sallallahu alaihi wasallam babban dadin kai ne, ka samu kanka cikana da lafiya, kana cikin waɗanda ke so ya azumi su yi sallah, wallahi babban gatanci ne ka kai wasa da wanga dama. Ta haka musulunci na son ai kokari a taimaka ma juna, a yafe ma juna, a kyautata ma juna, kuma kyautatawan ba lalle shi musulmi kawai ba, ko ne yake tare da cikin wani hali yana cikin masuwa zaka ka taimaka ma cikin Allah ta'ala zai rufa maka sai
sakallahu khairu. Masu sauraro, da haka ne kuma za mu sallama da ku a cikin shirinmu na safiyar yau juma'a. Sai zuwa can an jima da hantsi da yardan Allah, ku sake jinmu da shirinmu na hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wanda ya daidai da karfe 7 agogon Ghana da GMT. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, da producer mu Dadi Balawe, sai injiniyan mu na yanzu ni Aisha Mu'azu nake muku sallama.